daki naki dina kuka dan mijin ki bai cutar ki dana kuka dan gidan ki zai dame ki amarya a gaida kin biyar yan mata rike ta kai miji kula ta amarya ga ki dan ki ke amar sai sai kin taka kin jiji ta na kada a babbar harka kin ji ganga ta mun yi mai albarka kin ji taki na amare
Gaskiya nake yi ruwa tarbiyya ta amarya tana da kyau an